Wasu ‘yan bindiga da ake zaton ‘yan rajin Biafra ne sun kai wani sabon hari kan hedikwatar hukumar zaɓe ta ƙasa reshen jihar Imo da ke kudu maso gabashin Najeriya da sanyin safiyar yau. Wannan harin dai da bayanai suka nunar an kai shi ne ta hanyar jefa bumabumai inda aka tabbatar da ƙona wani sashe na tattara bayanai na hukumar ta zaɓe ta ƙasa a jihar Imo tare da ƙona motocin hukumar da kuma halaka mutane da dama. Rundunar ‘yan sanda Dan jihar ta Imo ta tabbatar da faruwar lamarin, haka kuma ta ce mutane biyar ne suka halaka. Rundunar dai ta ce an kashe jami'an ta biyu, kuma ita kuma ta samu nasarar halaka 'yan bindiga guda uku. Muhammad Barde shi ne kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Imo.
Sun halaka guda uku, kuma makamansu wurin guda shida, amma kuma sai dai kuma sun kashe mana mutane.
Shi ma dai wani ganau ya ce. Yana cewa ne wasu 'yan bindiga ɗauke da makamai sun kai hari a ofishin hukumar zaɓe ta ƙasa da misalin ƙarfe uku saura kwata na safiyar yau, kuma sun halaka mutane da dama. Na ga gawawwakin 'yan sanda biyu, kuma waɗannan har-haren sun yi matuƙar muni, saboda haka muna cikin zaman zillimi a jihar ta Imo sakamakon abubuwa masu fashewa da suka yi amfani da su. Shi ma wani da ke da masaniya ga har-haren na 'yan bindiga ya ce.
Sunana Suleiman Ibrahim Suleiman. Wato 'yan masu neman 'yancin kansu su ne suka kai wannan hari jiya a kamar ƙarfe uku, kuma Allah ya sa dai ba su ci nasara ba. An samu an kashe mutum uku, an kama kusan mutum huɗu a cikinsu. Gaskiya abin da suka sa inda suka sa wutan Allah ya kiyaye ne barna da yake har ya sabawa sanin mutum ba, barnan kaɗan ne alhamdulillah. To dama can tana ta ƙoƙarinta a ƙarƙashin gwamnatin jihar Imo wanda jagoranta yake gudanar distinguished senator Hope Uzodinma, yana iyakaci ƙoƙarin shi wanda duk south east da south south kowa ya sani ba wanda yake ƙoƙarin kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali da kare lafiya da dukiyoyi da rayukan mutane irin shi.
Yan bindiga IFOD dai waɗanda su ne ke rajin kafa ƙasar Biafra a yankin na kudu maso gabashin Najeriya, to a baya can sun lashe takobin cewar ba za su bari a gudanar da babban zaɓe ba a yankin na kudu maso gabashin ƙasar, inda suke tsananin kai hare-hare kan ofishoshin hukumar zaɓe ta ƙasa musamman a sassa daban-daban da ke yankin kudu maso gabashin ƙasar. Kuma wannan harin dai ga hukumar zaɓe shi ne sabo ful na baya-bayan nan da aka kai. Rundunar 'yan sandan jihar Ebonyi ta ce labudda sai an gudanar da babban zaɓe na ƙasa a jihar ta Ebonyi da ke yankin kudu maso gabashin ƙasar. Aliyu Garba shi ne kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar.
Kamar yanzu mu a nan jihar Ebonyi mun riga mun gama shirye-shiryenmu komi da komi. Muna bakin ƙoƙarinmu kuma muna yi kanmu yana haɗe da mu da sauran jami'o'in ma'aikata. Zaɓe da masu zaɓe in Allah da they will be well protected. Za mu ga cewa in Allah yadda ba wani abu za a yi wannan zaɓen form 2023 in Allah yadda a cikin zaman lafiya ba tare da tsangwama ko wani abubuwa ba da zai iya jawo wani abu.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.